da yake hanzo ƙarshen shekara ga labaran da suka buɗe kan hankulan ku a 2014. Labarin da ya fi daukan hankulan ku a watan Janairun wannan shekara shine na wani bincike da wasu shehu na malamai suka gudanar a Najeriya wanda nuna cewa akwai masallatai da yawa dake kasar wadanda ba sa kallon alƙibla da kyau. Sheikh Abubakar Ibrahim babban malami ne a Kaduna.
Bincike da muka yi a garin Kaduna sai muka ga cewa da yawa masallatai ba a gina su suna fuskantar inda Allah ya ce a fuskanta ba wanda shine matsayin ƙiblar mu kenan bi ma'ana Masjidil Haram wanda yake ainihin shi yake waye Ka'aba a nan Makka.
Rambi ga watan February ne aka tashi da labarin wasu ƴan bindiga sun bude wuta akan motar ɗaya daga cikin mashahuran malaman sunna a Najeriya, Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria. Suka kashe shi tare da matarsa da wani ɗansa. Sheikh Abbas Isa lawyer babban malami ne a Najeriya.
Wallahi wannan labari mai muni mai ban firgici kware da gaske ya zo mana a cikin daren nan bayan kaman karfe 10.
Ran uku ga watan Maris ne ƴan sanda a Gombe suka kame wani mutum mai lalata da diyarsa. DSP Fajar Tajiri shine kakakin hukumar ƴan sanda jihar Gombe.
Ne kace shi bayani cewa wannan mutum yana lalata diyar shi kuma shi ya mana bayani cewa lalle yana wannan abin yana yin ne domin yana so ya samu kuɗi.
A watan Afrilu ne wani sojin Najeriya wanda muka saka yi sunan shi ya bayyana wa murya Amurka cewa akwai sojojin Najeriya a cikin Boko Haram.
Sojojin ma daga suka kullo ta daji wanda ma an gudu an bar su a daji da suke kullowa wasu da yawa suna isowa suna ajiye bindiga su suna wucewa gidansu.
Duk dai a cikin wannan wata ne ƴan bindiga suka sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantar sakandare da ke Chibok a jihar Borno.
A can an taro su a karkashin ɗoruwa. Da mun fara bi muka ga kaman ba za mu iya mutankare su ba muka koma baya.
Labarin da ya fi jin hankula a watan Mayu shine na ikirari da mafarauta a jihar Borno suka yi ran 16 na cewa suna neman izinin gwamnati domin shiga dajin Sambisa domin su ceto ɗaliban Chibok.
Mu daji bai ba mu tsoro. Duk gari da ka gani an kafa shi in babba ne maharbi ya kafa shi. Kuma a da can ba soja ba polis ba ɗan doka maharbi shi ne mai tsaron gari. ‘Ya’yanmu ne aka kama.
Idan muka je watan Yuni, labarin da ya fi ɗaukan hankali shine na kalaman Sheikh Dahir Bauchi da ke cewa gwamnatin Najeriya ta yi abin kunya dangane da badaƙalar sabon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu.
Eh wannan abin kunya ne. Me yasa aka nadi aka nadi sarki a Gombe ba ai komai ba don kawai jam'iyyar su ba ɗaya ba da mutanen Kano yasa za a yi musu wannan abubuwa da ake boyewa za su bayyana a fili kenan.
Sai watan Yuli lokacin da sojoji a Najeriya suka kashe ƴaƴan Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki.
Wannan abin da ya faru kamar ya nuna mana a sauri cewa
abinda ake wa Falastinawa ake mana. Sheikh Al-Zazzaki kenan. A watan Agusta kuma aka kammala taron kasa wanda ya share watanni. Wannan labarin shine ya fi ɗaukan hankula a wannan wata.
Sanata Sa'idu Umar Kumo wakili ne a taron cikin wakilan gwamnatin Jonathan.
Akwai wani constitution daban da aka rubuta wanda yake haɗe da bill. Eh kaji ba ai maganarsa ba. Wanda shine aka ba mu shi a white envelope. Shi completely kaji ba wani wanda ya maganarsa ba kawo shi ba. Don haka babu ruwanmu da wannan.
Babban labarin watan Satumba shine na kashe mayakin Boko Haram Abubakar Shekau da rahotanni suka ce sojojin Najeriya sun aiwatar.
Jama'a na ta ganin ko kuma binciken ganin tabbacin wannan zahirin wannan batu. Na cewa ko wannan da jami'an sojan Najeriya suka bada hotonsa a matsayin Shekau da lalle cewa shi ne aka kashe shi don a shekarar da ya gabata an bayyana wani da aka ce shi ne Abubakar Shekau wannan jami'an sojan Najeriya suka bayyana cewa sun kashe shi.
A watan Oktoba kuma wani mutum ya fito ce shi ne Abubakar Shekau kuma yana nan da ran shi da lafiyar shi. Mike Omeri kakakin gwamnatin Najeriya ne.
Ai abin da gwamnati ta faɗa shi ne bayan wannan shekarun wani zai sake fitowa domin haka ne aka yi kwanakin baya.
A ƙarshen watan Nuwamba ne ƴan bindiga suka fasa bababamai da kuma harbe-harbe a babban masallacin Juma'a na gidan sarki da ke Kano. Ga wani wanda ya ga abin da ya faru.
A daidai lokacin da liman ya ce Allahu Akbar ya tada kabbarar sallah a daidai lokacin ne aka ji fashewar wani abu a wajen masallaci. To amma wannan bai sa liman ya tsaye da sallah ba aka ci gaba da sallah. To daga baya kuma bombin da tashi a cikin masallaci. Sai harbe-harbe suka biyo baya.
A farkon watan Disamba ne aka kama wani jirgi dauke da kayan yaki ya tashi jirgin sama Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari shi ne wakilin murya Amurka a Kano.
Kuma mun tsaro ne a nan tashar jiragen sama ta Malam Aminu Kano suka kama wani jirgi da aka ce yana makale da makamai. Baya ga makaman kuma an ce akwai kananan jirage guda uku wanda ake cewa irin masu sakar ungulu din nan da ake cewa helicopter. An ce akwai bindigogi da albarusai da sauran abubuwa.
Sannan 10 ga watan Disamba din ne dai shahararren dan wasan Hausa Rabilu Musa dan Ibro ya rasu a birnin Kano. Nura Bakar masoyin Ibro ne.
Gaskiya rashi da aka yi na Rabilu Musa wato Ibro ba karamin rashi bane a industry na Hausa movies ma'ana Kannywood gaba daya.
To jama'a labaran da suka fi daukan hankula kenan a wannan shekara wadanda muka kawo muku. Zaben shugaban kasa a shekara ta 2015 a Najeriya na daga cikin batutuwa da duniya ma take zubawa idanu ta yadda za a kaya tsakanin shugaba Jonathan da General Muhammadu Buhari mai ritaya. Sashen Hausa na Murya Amurka zai ci gaba da bindigin muhimman batutuwa da ke wakana yanzu haka a yammacin Afirka da ma sauran duniya. Ku ci gaba da kasancewa da mu kamar yadda muke tare da ku a koda yaushe. Mun gode.